الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هل رجعوني شيخ النيدة بندبان على رأسهم شريف تركين شريفان قاعدة يزيغا مبياني سننقا أم مولانا وخليفة da shehu mai hula ga shehu Nura Arzai ga shehunai daban-daban dai ga ɗan uwana ban sani ba wana ne ko kani na shehu Anwar da baki ɗan ƴan uwa a nan wanda gaba ɗaya abu ɗaya yake tabbatacce a wannan taron shine duk wanda ka gani a nan babba ne saboda me kyakkyawan zato ba wanda ya zo nan ba don san Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya so Annabi kuwa tare yake da wani tare yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko baka ga wanda yake tare da Annabi ba kace zaka kira shi karami wanda yake tare da Annabi ai yafi karfin a kiransa karami shi yasa gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah mu gode wa Allah da Allah ya mana baiwa da wannan haduwa yanda sharbi yanzu yake fada taron maulidi yafi kowane taro saboda duk wani taro ma ingancin sa sai da abinda taron maulidi yake wakilta sannan zai zama ya inganta menene taron maulidi yake wakilta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko me yasa ake taron maulidi ba nuna soyayya da kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah ko ai sharadi ne na ingancin komai tunda hatta imani da sai da shi komai yake inganta to aka ce shi ma imanin baya inganta sai an so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ma ba wai kai an so shi ba sai an so shi fiye da komai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi shi yasa alhamdulillah duk taro muka ce ba taro kamar wannan ba magana ce ta wasa ko ta wargi ko ta san kai ba taro ne da yake akwai dalili ana fadar taron arfa da matsayinsa yanda Allah subhanahu wataala yake dubo wanda suke tsaya a arfa ya ringa alfahari wajen mala'iku da su kun ga bayina ne suke yi addu'a suke bauta ma suke yawa ubangiji kaza da kaza ku je ku shaida na gafarta musu gaba daya to taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da taron arfa saboda me saboda taron arfa baya yiwa baya inganta sai da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sai da imani imanin nan kuma sai da san manzon Allah abinda yake sharadin sharadi to ai ya zama sharadi sharadin imani san manzon Allah imani sharadi ne na a ce tsayuwar arfa ta samu karbuwa mummuni wanda ba mummuni ba dan yin tsayuwar arfa za ta samu karbuwa ba za ta samu karbuwa wala zai faru amalu kasaradin dike ya ce wa kadimna ila ma amilu min amali faja'allahu haba'an mansura shi yasa san manzo Allah gaba yake da komai abinda dai kawai ake bukata gare mu agoguje zuwa na kenan amma babban abin da yake guda ake bukata daga rubda Allah mutsaya mutsarkake aiki duk abin da zani ba wai taron maulidi ba mu ringa duban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagororin mu abin da suka dora mu akan kenan abin da kuma su suka rayu akan kenan yanda malam Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake fada inna ni qabla al baraya shughluhu hu istaa hubbuhu shughlul janani fa huwa akli wa sharabu wa huwa kome manzon Allah a dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya a dubi manzon Allah zama a dubi manzon Allah kwanciya a dubi manzon Allah tsayuwa a dubi manzon Allah abinci za a ci a dubi manzon kome ya zama manzon Allah ake duba ballanta na kuma taron da aka ce domin sa aka kana kenan a dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rantsuwa yanzu yake fada wanda ya rantsuwa yace wanda dai yazo maulidi dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai manzon Allah yana tare da shi to rantsuwar sa ba kafara dama zai rataya ta da wani abu kamar yace in ba haka ba matarsa ta sako to za a ce matarsa ba ta sako ba saboda ne hadisi ne mutawatir malamai suke fada yanda mai maraƙi su sai da Abdullahi al-Alawi yake fada wa qada'a bisirki khabari tawaturi wa sawi baina muslimin wa kafiri wal lamzi man wal ma'ana wa zaka khabaru man adatan kizbuhu mumun hazim hadisi mutawatir yankene ya fara jantar da ilmi yaqini hadisi in ba mutawatiri ba mace yau malamai sun tafi akan cewa baya fa'idantar da ilmi yaqini ko da ingantacce ana dai kyakkyawan zaton cewa eh gaskiya ne inda ya shiga sharuɗan inganci amma ba za a yake da haka ba sai fa idan ya zabo ya hadu da wata karina kamar a ce Buhari da Muslim turwaitu amma hadisi in ya zabo mutawatiri to wannan dan kai rantsuwa cewa wallahi annabi ya fada ba ka fara akan ka amma sauran hadisi a ce a ai hadisin nan tirmizi ne ya rawaito shi ya ce ingantacce ne malamai sun yarda ingantacce ne amma dai bai kai mutawatiri ba to wannan in kai rantsuwa cewa hadisin nan in ba ingantacce bane matarka ta saku malamai suka ce to sai a raba tsakanin ku da mata saboda ba a tabbatar da ingancin sa ba amma hadisin ya zama mutawatiri ne ko ya zama Buhari ko Muslim sun rawaito wannan wanda duk ya rantsuwa akan ingantacce ne za a to wannan hadisin cewa al-mar'u ma man ahabba hadisi ne mutawatiri cewa Abdullahi dan fodo yana faɗa a misbahur rawi bal faidu ilmin ka hadisi man kazab wal hauri wal mar'u ma allazi ahab yasa hadisi ne mutawatiri shi yasa wanda duk ya zo nan wallahi in dai ya zo da kyakkyawan niyya dan kai rantsuwa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga hadisi mutawatiri ya gaskata ka sai kuma me ya rage shi yasa dan mun ce wannan taro babban taro ne ya kowane taro ma ba mamaki an ce wanda ya je hajji lalle yana tare da manzon Allah ai sai ya hadu da san manzon Allah kuma san manzon Allah nan shine babban dalilin yin wannan taro shi yasa ashe wannan taron a iya cewa gaba yake ma da kowane taro kuma akwai hujja akwai dalili akai shi yasa babban abin da yake akwai shine dai a ƙara tsayawa tsarkakewa kuma da aka faɗi matsayin na taron to dole fa a wajen taron dan a tabbatar da an gaskata sai an ladabi sai an yi ladabi in ba a yi ladabi ba ya nuna kamar ba a gaskata ba dan kai dai ba alama cewa za a ce manzon Allah yana tare da kai a ga kana wargi eh ba za a ce kana wargi ba inda wanda duk aka ja shi babban fada kuma aka tare yana wargi ba sai a fidda shi ba ayo ko sarki ne kai ko me unguwa ya nada aka je gobe aka fada masa an ganshi a hanya yana shan rake ai za a ce anya wannan ya cancanta da mukami ya cancanta da matsayin da aka bashi balle a ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a sannan ne kake wargi ai ba ai daidai ba shi yasa wajibi babban abin da yake kan mu ɗan uwa mu kula da matsayin taron nan Allah ya ba mu matsayi amma kan mi wasa in Allah ya baka matsayi kai wasa ma ruwan Allah sai ya kawo da kai a samu wani a bashi gashi a Qur'ani an faɗa watlu alaihim naba'a allazi atainahu waye atainahu Allah ne ya bashi amma me fan salaha minha da bai rike ba fa a tsawo shaidan aka fidda shi kawai aka hada shi da shaidan kuma a maimakon ya zama yana tare da ayoyi na Allah a maimakon ya samu matsayi sai aka hada shi da shaidan kuma sai me bakana minal gawina shi yasa inda dukurai yake fada a ƙarshen labiyatul ajal yake cewa kadar shahu ka li amri law fadanta lahu farba'a bi nafsika an tar'ama al-hamali dan uwa an baka matsayi babba ana ganin ko ka dace aka baka matsayin nan matsayin nan na zabowa tare da manzo Allah na san manzo Allah na zabowa al'umma annabi ba karamin matsayi bane matsayi ne da gaggan bayan Allah ma wanda suke madaukaka suke burin sa amma mu haka aka ba mu to Allah mu kula da wannan matsayin da aka ba mu annabi Musa duk da matsayin sa buri yake ake ya shigo cikin mu tamanna kalimullahi law kana wahidan minhum mata khairul halqi zaka matsalu to mu wata dabara ce ta sun aka ba mu ba wata dabara bace ba wani kokari bane zalika fadlullahi yutihi man yasha bai wace ta Allah amma dole mu kare matsayin da aka ba mu sai ya zamo mu wasa kuma a maida mu baya man asa'al adaba tilhara rudda ila al-abwab wa ma asa'al adaba fil abwab rudda ila al-kharij wanda yake a halara ya tsaba ladabi to kofa za a koro shi ko gaban sarki ne kai yanzu ba ka je kana surute ba fadawa za su taba mun cewa ina a fara sarki a ji kana daga magana ko kana hira da wani za a yadda ba za a yadda ba to wallahi halarar da miki ta fi fada sarki kowace sarki ba halara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin da yake wajibi do Allah ni kokari mu nuna nutsuwa dan mu nuna mun san matsayin da aka ba mu wanda wannan ne zai sa a ce mun kiyaye matsayin Allah ya mana jagora Allah ya maimaita insha Allah ji Mustafa da yake wannan gayyatar Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara taimaka masa amma ni hayyo zuwan da nake nan ba gayyata ba amsa gayyatar Alhaji Mustafa bace wallahi ina duban amsa gayyatar Halifa Faruku kafin gani saboda shine farkon ya gayyace ni wannan taro da ake kuma shine ya matsa cewa lalle in daure in zo wannan taron nazo kuma na same shi ina kyauta zan kujera ma da yake kai ce a sannan ya tashi ya bani in zauna ce sa har yau in na taho nan duban Halifa Faruku nake na soyi babba Allah saka masa da alheri a gidan Allah ya ƙara daukakawa baki ɗaya wanda suka danganta ga gidan Allah ya ƙara daukakawa ga wani bijimin ma a dama da ni shi ma dai gaba ɗaya gidajen nan Allah ya ƙara ɗaukakawa Allah ya ƙara kula da su abinda ake yi a injiniya lalle a ƙara dagewa yadda ake himma wajen koyarwa da kuma can ɗin ba a bari ba can ɗin ma a ci gaba da yi Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa cewa wajibinmu kowane ɓangare sai mun yi himma ɓangaren da ake gani na tafi da duniya ne to mi himma duniya ta zamo tana hannun mu dan ta koma hannun wasu to sai su ringa juya ta mu ma suna juya mu amma in tana hannun mu sai mu juya ta daidai da manufofin mu sai mu juya ta daidai da manufofin mu shi yasa lalle Allah saka ina jinjinawa dan uwa injiniya Timothy saboda wannan tsayawar da ya bangare bi ka same shi a jami'a yana latta ka same shi kuma an kewaye shi da alfiya ta dan mali Allah ya ƙara taimakawa, Allah ya ƙara jagora, Allah ya ƙara jagora, albarka annabi. Ya ɗan uhana shi sai mun haɗu da shi dai zan bayani a kai. Allah mai ta mana, Allah mai ta mana, Allah ya saka da rai kuma wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.